This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan al'ummar musulmi kuma ana kan shirye-shiryen bukukuwan karamar sallah lafiya. Ibrahim Ka Almasihu Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 10 ga watan Afrilu, wadda kamar yadda aka ji take ranar karamar sallah. Kamar yadda aka saba, bayan labaran duniya za mu kawo muku ga shigarshen sallah, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka na nuna matsin lamba ga Hamas kan ta amince da wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon makonni 6 a Gaza, wacce ta nemi Hamas ɗin ta saki wasu daga cikin mutane 100 da take rike da su. A gefe guda kuma ita ma Isra'ila ta saki ɗaruruwan Falastinawa da ke gidajen yarinta. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wa manema labarai a Washington cewa wannan tayi na haƙiƙa ne wanda aka gabatarwa ƙungiyar ta Hamas a ƙarshen makon da ya gabata a birnin Alƙahira na ƙasar Masar da ake zaman sulhu. A cewar Blinken, yanzu ya rage ga Hamas ta san matakin da za ta ɗauka kan wannan yarjejeniya, yana mai cewa duniya ta zura ido ta ga abin da za ta yi. Zuwa tsakiyar watan Fabrairu, Hamas ta saki mutum 112, mafi akasarinsu a lokacin da aka tsagaita wuta tsawon mako guda a watan Nuwamba, yayin da ake tunanin mutum 36 sun mutu ko kuma sun rasa rayukansu sanadiyar faɗan da aka kwashe watanni 6 ana yi a Gazar. Dakarun Amurka sun ce sun aikawa da Ukraine wasu ƙananan makamai da harsashe da suka kwace a hannun sojojin Iran, yayin da suke kokarin aikawa 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen. Kunshin makaman sun hada da AK-47 guda 5,000 da nakiyoyi da machine gun da kuma harsashe da yawansu ya kai 500,000, duk daga cikin waɗanda Amurka ta kwace a wasu jiragen dakon kaya guda 4 a watan Mayun shekarar 2021 da watan Fabrairun bara, a cewar sojojin ƙasar. Tallafin makaman da Amurka ta mika wa Ukraine na zuwa ne yayin da Ukraine ɗin take kira ga Majalisar Dokokin Amurka kan ta amince da ƙarin tallafin makaman da ta nema.
The supplemental budget request the President Biden has made to Congress is urgent and it's imperative.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken kenan ke cewa muna fatan majalisar za ta duba ƙarin kasafin kuɗin wannan shekara da shugaba Biden ya mika mata, wanda na buƙata ce ta gaggawa kuma muhimmiya tunda yanzu majalisar ta dawo zama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce idan har Amurka ba ta kaiwa ƙasarsa ɗauki ba, to babu shakka Rasha za ta yi galaba a kanta a yakin da ta kwashe shekaru 2 tana yi da ita. Gwamnan jihar Maryland a nan Amurka, Westmore, na shirin yin wani zama da mambobin majalisar dokokin ƙasar don tattauna yadda za a sake gina gadar Francis Scott Key Bridge da ta ruguje a watan da ya gabata. Yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na AP, Moore ya ce zai zauna da mambobin majalisar don ya fahimtar da su cewa batun sake gina gadar bai shafi wata jam'iyya ba, ko kuma kada a saka siyasa a ciki. Yana mai nuni da cewa batu ne da ya shafi kishin ƙasa. A ranar 26 ga watan Maris, gadar ta Francis Scott Key Bridge da ke birnin Baltimore ta ruguje bayan da wani jirgin dakon kaya mai suna Dali ya yi karo da ita.
About 2 weeks ago, a part of our soul fell into the Patapsco River, a part of our landscape.
Gwamna mu kenan yake cewa kusan makonni 2 da suka gabata, wani bari na jikinmu da wani muhimmin wuri da ya sa birnin Baltimore ya fice ya faɗi. Hukumomin jihar sun ce wasu ma'aikata da ke gyaran hanya a kan gadar sun rasa rayukansu bayan da suka fada cikin ruwa a ƙoƙarin da suka yi na tsira da rayukansu. A cewar gwamna mu, gwamnatinsa ta mai da hankali yanzu wajen ganin yadda za a tallafa wa iyalan ma'aikatan da iftila'in ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla kamfanonin jiragen sama 2 ne suka soke jigilansu zuwa Mogadishu, babban birnin Somalia, bayan da Amurka ta gargaɗi hukumomin ƙasar kan yiwuwar a kaiwa birnin hare-hare. Jiragen kamfanin Turkish da na Ethiopia na daga cikin manyan kamfanonin da kan yi jigilar fasinja a filin tashin jirage na Aden da ke birnin na Mogadishu, waɗanda suka soke zirga-zirgarsu. hukumomin kasar Somalia sun ce sun yi imanin suke tafiye-tafiyen da kamfanonin suka yi na da nasaba da gargadin yiwuwar kai hare-hare da Amurka ta yi. Wasu ma'aikatan jiragen Turkey da na Ethiopia biyu da suka nemi a sakai sunayensu sun tabbatar da suke jigilar da jiragensu za su yi. A gefe guda kuma wani jirgin ruwa dauke da bakin haure daga kasar ta Ethiopia ya nitse a yankin tekun Djibouti. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 38 a cewar hukumar da ke sa ido kan masu yin kaura ta Majalisar Dinkin Duniya wato IOM, wacce ita ce ta yi nasarar ceto mutum 22. Jirgin na kan hanyarsa ne ta zuwa Yemen daga Djibouti, hanyar da bakin haure suke yawan bi don kaiwa ga kasashen yankin Gulf. Kamar da rahotanni suka nuna, wannan hanya na cike da haɗura da suka shafi yin karo da masu fatauci ko garkuwa da mutane, ko kuma mutum ya fada hannun masu tilastawa bakin haure shiga kungiyoyin da ke yaƙi-yaƙi.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu za ku da gefe guda. Baba Yakubu Makeri ya gabatar mana da gaishe-gaishen sallah.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Assalamu alaikum masu sauraro, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Tare da yi muku barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya. Allah karbi ibadunmu, amin summa amin, kuma Allah shi maimaita mana.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
A yau safiyar sallah muna dauke da shiri na musamman na gaishe-gaishen sallah daga baki ƴan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya.
Domin yau ne ranar Eid, domin yau ne.
To madalla, bari mu fara yaje zango a nan Amurka.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da farko zan isar da gaisuwa ta ga Hajjia Mama a Kano, da ya ta Hajjia Kubra, da surukata Baba Hafsa a gidan Alhaji Akawu marigayi, Allah ji kanshi da rahama, da kanina Abdullahi, da Ibrahim, da Abubakar, da ɗana Kamalu, da ɗana Izil Arab, da ƙanwata Kulwa, da Hajjia Talatu, da Iyami, da Jariya, da ɗana Turidu, da Alhaji Ali Akawu, da Alhaji Umaru Akawu, da Anti Binta, da Hawa Ali, da Alhaji Nasiru Akawu, da Dr. Hamza Akawu, da Sarki na Alhaji Babu Mai Kuɗi, da ‘yan majalisansu, da Alhaji Sha'aibu Garba Jibiya a Kaduna, da Sheikh Umar bin Abdullah Hausawi Imam Ashar Mansur a Makkatul Mukarrama, da Sheikh Aliyu Rashid Makarfi, da Sheikh Jibril Arabi a Madinatul Munawwara, da Dr. Professor Khalid Aliyu, da Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan, da Sheikh Dr. Abubakar Gadankaya, da Sheikh Al-Qasim Umar Shaibu a Kano, da Imam Dr. Bashir Aliyu, da Mai Martaba Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar na uku, da Alhaji Aminu Alhassan, da matarsa Ruqayya, da Alhaji Aminu Nasidi. Ni ne naku Alhaji Babalo daga nan Newark, New Jersey, nake isar muku da gaisuwar barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya kawo zaman lafiya a faɗin duniya gaba ɗaya da ƙasarmu Najeriya. Ma'assalam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne Alhaji Miftahu Abdullahi Mai Littafi daga nan London. Ina miƙa gaisuwar barka da sallah na zuwa ga musulmi na duniya baki ɗaya. Da fatan an sha ruwa lafiya, Allah maimaita mana, Allah jikan magabatanmu. Da farko ina gaida babban yaya na Alhaji Usman mai littafi daga Kumasi. Ina gaida Alhaji Baban Yaz mai littafi daga Kumasi. Ina gaida Alhaji Mahmud Abdullahi mai littafi. Ina gaida Hajji Asaratu Abdullahi mai littafi dukansu daga Kumasi. Kuma ina gaida Hajji Sadiya Abdullahi mai littafi. Ina muku barka da sallah Allah mai maita mana. Daga Accra kuma ina gaida Alhaji Dauda Abdullahi mai littafi wadata. Ina muka barka da sallah Allah mai maita mana. Allah jikan magabatan. Ina gaida kuma sarkin unguwa Alhaji Ibrahim kai ma ina maka barka da sallah. Daga Najeriya kuma ina gaida abokina Alhaji Muntari Sanusi Dantata da Kano, ina maka barka da sallah. A Kaduna ina gaida Hajji Amuda da mai gidanki Dr. Murtala, duka ina muku barka da sallah. Daga Abuja ina gaida abokina Alhaji Baban Gida, ina maka barka da sallah. Da Alhaji Mansur, duka da fatan kuyi an sha ruwa lafiya Allah mai maita mana. Daga nan London kuma ina gaida shugabanninmu Alhaji Sarkin mu Sarkin Zango, ina maka barka da sallah da fadawanka duka baki daya. Ina gaida wazirinka Alhaji Mas'udu, ina gaida sarkin fada Alhaji Baban Yara Amirin mu na masallaci Seven Sisters, ina kuma gaida babban yaya na Alhaji Dulwanu Alhassan Barau, ina gaida Alhaji Husaini Gali da kuma jama'a duka baki daya. Ina kuma gaida yaya na Alhaji Rabiu sarkin dawagi nan kuma nan London. Ina gaida dan uwana Alhaji Hadi Abdullahi mai littafi, Alhaji Kazuma Abdullahi mai littafi, duka ina muku barka da sallah Allah mai maita mana. Allah sa mu ga gadin badala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sallah. Sunana Labu Ahmadu Abdul Bukka daga Amerika a jahar New York. Ina madiya na kannena jikoki na yannena barka da sallah Union de la Famille. Ina ma Baba Hashimu, Baba Bebe, Baba Hassan, Baba Dantsohi, Baba Ali barka da sallah a birnin Kwanni. Ina mai yannena Alhaji Tumullu Usman Maidanga Sani Shaduka barka da sallah a birnin Kwanni. Ina ma raunata Maryama Adama Garam, Hajara a Engel, Hajja Maimuna a Arlit barka da sallah. Ina ma yata Hajja Elbaka a Maradi barka da sallah. Ina ma Hajja Asma'u yata barka da sallah a Nyamai da kanina Alzuma barka da sallah a Nyamai. Ina ma abokina Alhaji Elias barka da sallah a New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Kushi kushi zamani international sallah ya kai kowa na jin dadi amma ta ku kwashi rawa don yau ranan jin dadi sallah ya kai kowa na jin dadi ko baka da komai mata so ranan murna ne ku karu gaba ku je ku kwashi rawa mu manta da komai mu taka mu je mu kwashi rawa eh ai fa nace mu karu gaba wannan waka sallah brand new foundation juma nuru na zamu ka brand new combination zamu fara mu gyara mu nada mu bar mama soyayyen mu sai jubilation kuma ta frustration kuri maza ku bada information ga mu na mu fito maza da yara duka su iso ajiya da zaki zo ki sanar da laji ya ta wando mu kwashi rawa mu manta da komai mu taka mu je mu kwashi rawa eh ai fa nace mu karu gaba
labente mu karu gaba Allah ne baba mu more mu tata kamar hasada yaro ka bita ka
ba. Kirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. bayan mun shakata bari mu ci gaba da kawo muku sakonnin.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Madakin Samunaka. Ina mika gaisuwa na wannan sallah ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar. Ina mika gaisuwan sallah na ga Professor Ango Abdullahi, Dr. Dalata Sarki Tafida da Alhaji Jafaru Makarfi, da fatan sun yi sallah lafiya. Mai martaba sarkin Zazzau da mai martaba sarkin Old Muri, Alhaji Abdullahi Baba Ciroma da sarkin Dawakin Muri da hakimin Didango da hakimin Old Muri, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Da mai martaba Madakin Zazzau Mannur Jafaru, ina miƙa gaisuwan sallah na ga Walin Kano Bashir Mahewali. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba Sarkin Lere da mai martaba Sarkin Samunaka da mai martaba Salanken Zazzau Dr. Abdulkadir Bello Salanke. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba Sarkin Kawo Ya Usman, Alhaji Ya Usman, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba Sarkin Kefi Kefin Ya Musa da Cokalin Kefi da Baba Audu Tsohuwar Kasuwa Kefi, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina gaida Limamin Bauchi Alhaji Bala, Limamin Samunaka Alhaji Nayako. Ina miƙa gaisuwan sallah ga Limamin Lere. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga General Abdurrahman Bello Dambazo Baradan Kano, da General Muhammad Barau retired, Brigadier General Aliyu Ahmed retired, Brigadier General Dutse Amma Air Vice Marshal Haruna Muhammad Bidda retired. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Garba Musa Turawa da Zab Aliyu Abdullahi Makarfi Muhammadu Sani Dan Haja Ya Haya Dogara NNPC Gombe. Ina miƙa gaisuwan sallah na ga Umaru da Hajiya Wani Ibrahim Suleiman Kayinji Road a Kaduna, Hajiya Rakiya Muhammadu Sani a Gyaɗi-Gyaɗi Kano, da Hajiya Kande Saja Jumare Tudun Wadan Zaria, da duk mutanen gidan Alhaji Ahmadu Gyalleso a Zaria, da Salisu Ahmed tsohon chairman Zaria local government a Tudun Wada Zaria. A Kano kuma ina miƙa gaisuwan sallah na a Jijinyu da Alhaji Ibrahim Usman Wudul da kuma iyalinsa, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Alhaji Ahmadu Wudul a Tarauni shi ma ina miƙa gaisuwan sallah, da fatan sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwan sallah ga Lubu Aliyu mai ɗaki na, da Umma Hajiyayye a Miyata Allah, da duk jama'ar da ke Miyata Allah, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Lawal Aliyu Hunkuyi Tabako Zaria, ina fatan ya yi sallah lafiya. Da Haɗau Yaro mai gyaran agogo a Samunaka, da Alhaji Musa mai kantin sauki Samunaka, ɗan yaro na Muntutsamiya sai a Kunu duk a Samunaka, da ɗan baba mai shayi Junaidu Murnai Galadanci a Katsina, da Alhaji Ahmed Mashi a Katsina, Aliyu Saulawa, Aliyu Sanu Sound Saulawa, ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Sabi Yusufu Daura, da Awulu Muktar Zangon Daura, da Mustapha Mamman Zangon Daura, duk ina fatan sun yi sallah lafiya. Da Garkuwan Kankiya da Baba Ami a Samunaka, ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa lafiya. Masu sauraron mu, ku huta lafiya. Daga Alhaji Garba Suleiman Krako Madakin Samunaka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na muryar Amerika, mai magana Alhaji Lukman Abbas Luke Spring daga birnin New York. To da farko ina gaida Alhaji Babakar ne Abbas, ina gaida Malam Lawan Abbas, Alhaji Umar Abbas da Alhaji Rufai Abbas Sallaman Gwanjawa Kumashi, da Alhaji Sa'idu Chamon, Alhaji Isa Abbas da Alhaji Razak Abbas daga birnin Gusau Nigeria, da Alhaji Ali Abbas, Alhaji Isa Abbas da matan shi Ajiya Amina, ina muku barka da sallah. Ina gaida Alhaji Sani Suhusulga, Alhaji Aminu Suhusulga da Alhaji Babangada Suhusulga, ina muku barka da sallah. Ina gaida Ajiya Fati Abbas, Ajiya Barkisu Abbas, Ajiya Bilawo Abbas da Ajiya Asi Abbas da Ajiya Fulera Abbas. Ina gaida Ajiya Nasira Abbas da Ajiya Sadiya Abbas. To Alaisha bi kuma ina ma gaisuwa barka da sallah, muna yi kanmu kuma taziya na rashin da muka yi na Ajiya Sa'a. Ina gaida Alhaji Aminu Sabon Gida, Alhaji Mustafa, ina gaida Alhaji Sule Lancaster da Alhaji Audu Malikiya da Alhaji Abibu Farakan. Mai magana Alhaji Lukman Abbas Luxpring daga birnin New York. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki. Sunana Dr. Sadiya Tijani daga Jos, mazauniyan Seattle a nan America. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga iyayena Hajiya Inna, Alhaji Tijani, Alhaji Murabus, Mama Ladi. Gaisuwa zuwa ga Baba Habibu, Anti Talatu, Anti Kubura, Anti Rakiya. Gaisuwa zuwa ga kakanni na Hajiya Amina da Hajiya Gwamma a nan Sabon Ibadan. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga 'yan uwanmu da suke Ghana, Umma Aburwa, Sister Maryam da Anti Hamdala. Gaisuwa zuwa ga iyayena da suke gidan Salihu na Kande, kakata Mama Kubura, Hajiya Safiya, Mama Nainai, Uncle Balalle, Uncle Mamuwa, Uncle Malam. Ina muku barka da sallah. Gaisuwa zuwa ga yayuna Aminu da Naziru da Jamilu. Allah ya kama Najeriya kwanciyan hankali, ya kama ta sauƙin tsadar rayuwar nan da ake ciki. Allah ya taimaki 'yan uwanmu da suke Palestine, ya yaye musu masifar da suke ciki. Allah ya taimaka ma musulmai a bakin duniya ga baki daya. Ina muku barka da sallah. Assalamu alaikum.
Da manta wannan shiri ne na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya, kuma da fatan kuna jin dadin wannan shiri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Hajiya Sa'adatu, mai horon ƴan aljanna, ma'aikatan Voice of America da masu sauraron Voice of America. Ina muku barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya ce kan magabatanmu baki daya. Ma'aikata na Zuriya FM baki daya, ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Babana Malam Ismail, Imamin Ali Sunna na Ashanti Region, ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka da almajiranka duka. Malam Lukman, Zuriya FM da kai da iyalan gidanka da malaman nan baki daya, ina muku barka da sallah. Malam Isa, Zuriya FM da kai da iyalan gidanka da malaman nan duka, ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Malam Abubakar Adam, ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya. Malam Bun Usman, Najeriya, ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya. Sayyida Zina, ina miki barka da sallah da ke da ma'aikatan nan duk baki daya na Zuriya FM. Yahaya, da kai da matanka Mama da amaryanka Mama na Hadiza da yaran nan duka, ina muku barka da sallah. Abubakar, da kai da Nana Aisha amaryanka, ina muku barka da sallah. Faisal, Sharif ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Yan uwaye na nan gidan baba mai agogo dukkan na muku barka da sallah. Yan uwaye na nan gidan Malam Abdulsamad. Yan uwaye na gidan Dagombawa. Yan uwaye na gidan Malam Hussaini. Yan uwaye na yati gidan limamin bari-bari. Na muku ku duka barka da sallah. Musulman duniya duka ga gaisuwa na barka da sallah zuwa gare ku baki daya. Allah maimaita mana, Allah jikan magabatanmu ya nuna mana shekaru masu dama haka. Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran 'yan aljanna. Allah numana mana badin badada.
Assalamu alaikum. Ni ne naku Alhaji Lawan Alhadda daga nan Amerika. Ina muku gaisuwa na barka da sallah. Asata ina gaida babana sarkin wangarawan kuma shi Alhaji Ahmed Ibrahim. Ina gaida mai daki na Haji Amidar Alhassan. Dan tankwa ina gaida Murjanatu Alhassan dan tankwa. Ina gaida Huzaima Alhassan dan tankwa. Ina gaida Maliya Alhassan dan tankwa. Ina gaida Kanji Alhassan dan tankwa. Ina gaida Shuwaiba Alhassan dan tankwa. Ina gaida Alhassan Alhassan dan tankwa. Ina gaida Bazan Fari dan tankwa. Ina gaida Alhaji Ganda, ina gaida Alhaji Lukman, ina gaida Alhaji Yakubu Jofa dukkan su amobai. Ina gaida Bala Chairman da matan shi Hajiya Adija da Asamawo. Ina gaida Hajiya Ayin Lafiya Sabon Zango. Ina gaida Hajiya Umma Abbas, ina gaida Fatima Abbas, ina gaida Nafisa Abbas, ina gaida Ramatu Abbas dukkan su Sabon Zango in the 39. Ina gaida Habibu Jos da matan shi Hajiya Husi a Sabon Zango. Ina gaida Alhaji Dantani da matan shi Hajiya Mama a Sabon Zango in the 4. Ina gaida Sarkin Fawu Muntari da matan shi Rabin Bakali. Ina gaida Alhaji Bawa Senior da shi da Alhaji Akilu 50 da Alhaji Anas Asana. Ina gaida kanwana Rukayya Usman Adama duka ku. Ina muku fatan an yi sallah lafiya. Allah maimaita, Allah cikan magabata, Allah sa mu yi sallah lafiya. Allah kai mu samun shekara, Allah kai mu baɗin badada, a yi sallah lafiya.
A jama'a assalamu alaikum, mai magana Haji Kadir Ciroma daga nan kasan Amurka. Ina son yi amfani da wannan dama na zuwa karshen wannan Ramadan da isar da sakon gaisuwa na ga masoya da makiya da musulmai na fadin duniya gaba daya. Ina gaida sarkin musulmi na North America Alhaji Yahuza. Ina gaida sarkin Hausawa. Sannan ina gaida Alhaji Sidi Abdul Kadir Ibrahim dan Soko. Ina mishi fatan alheri. Ina gaida sauran yan uwa duka da ke cikin duniya. Ina gaida ta Faiza, Faiza Abdul Kadir, da fatan tana lafiya. Ina gaida yan uwaye na da abokan arziki, musamman akwai amini na Mr. Karimu Alhaji Baba Nayi. Sannan akwai Alhaji Bashiru Jordan da Chaman Kwashi. Dukan na musu gaisuwa da fata alheri. Ina gaida duk musulmai na fadin duniya, dukan na musu barka da sallah. Barkanmu da isa, Allah maimaita muna, Allah kai mu sabon shekara, Allah biya mu kowa bukatun shi na alheri insha Allah. Ni ne kamar yadda na yi magana Haji Kadir Ciroma daga nan kasar Amurka, da fatan a wuni lafiya, da kuma magajiya Hajiya Bunkasa da Hajiya Sadiya Kure, wato Hajiya Sadiya Hafiz daga Staten Island. Ita ma ina gaida ita insha Allah. Assalamu alaikum.
Auta waziri kuke zai mallan ku zo ku zaga autar mata kar ku taba min yar gata ku bar ni kawai nayi wata rawa babu irin ku cikin mata
ku zaga auta na maza kar ku taba min dan gata ku bar ni kawai nayi masarwa babu irin sa cikin sa maza
autar mata.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon ta'aziyya ga al'ummar Masihiyawa, musamman ma iyalan marigayi Rabaran Mamman Barkeji na majami'ar Ikwa da ke Sokoto, wanda ya rasu ranar Litini, wanda za kuma a yi jana'izarsa ranar Asabar 13 ga wata a Sokoton. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana, amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer-mu Dadi Balawai, sai kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah lafiya. Wassalam.